Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu taurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Lahadi 7 ga watan Mayu shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga kanun labarai.
Hukumomi a Dallas jihar Texas sun ce wani dan bindiga ya bude wuta akan mutane da ke sayayya a kantin sayar da kayayyakin masarufi. Al'amarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 8 tare da raunata wasu guda 7. A ci gaba da kaifar maki a yankin Kashmir sojojin kasar India sun kashe wasu mutane 2 da ake zargin tsagero ne. Kwana guda bayan dakarun ƴan tawaye sun kashe sojoji 5 a lardin Himalayan mai fama da rikici. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 334 ne suka tsere daga matsugunan su bayan barkewar yaki a Sudan.
To kanun labaran kenan. A bangaren rahotanni za ku ji cewa kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu a wani shirin gwamnatin jamhuriyar Niger na wadata ƙasa da abinci da dogaro da kai.
Mun gode mu Allah ai tun da yanzu mu ba ƙasar mu dai ba sai mun tawata ƙasa bai da ba. Dai yau gwamnati ba shi dai ga tsiro abu ba. Moriya ta dugari duka ta.
A Najeriya shugabannin kabilar Ibo daga kudancin kasar sun yi kiran da kada a kuskura a rantsar da zababbin shugabannin kasar a ranar 29 ga watan Mayu har sai an kammala dukkan shari'un zabe dake gaban kotu. To ko hakan ya halatta a matakin doka?
Ga wa'adin shugaban kasa Muhammadu Buhari zai kare 29 ga wata. To in kace ba za ka rantsar da wani ba kafin ya shiga. Shi kai ne yana da duty a matsayin shugaban kasa cikin duty din da addare.
Kamar kowace ranar Alhamis yau ma za a ji shirin mu na matasa a duniyar gizo wanda Halima Abdulrauf ke gabatarwa. Haka kuma za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana inda hali, amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Hukumomi a Dallas jihar Texas sun ce wani dan bindiga ya bude wuta akan mutane da ke sayayya a kantin sayar da kayayyakin masarufi. Al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 8 tare da raunata wasu guda 7. Jami'ai sun ce lamarin ya faru ne a yau Asabar din nan, kuma nan take ƴan sanda suka harbe dan bindigar. Sai dai zuwa yanzu ƴan sanda ba su kai ga fitar da bayanai ba dangane da sunaye da kuma wuraren da mutanen da aka kashe din suka fito. Kana shi ma dan bindigar ba a bayyana sunansa ba ko kuma inda ya fito. Amma waɗanda suka tsallake rijiya da baya daga harin ɗan bindigar sun yi amanna cewa akwai yara ƙanana a cikin waɗanda harin ya ritsa da su. Harin shi ne na baya-bayan nan a jerin har-haren da ƴan bindiga daɗi da jihar ta Texas ke fuskanta a bana, inda ake samun hari a ƙalla sau ɗaya a kowane mako. Alƙalma da kamfanin dillancin labaru na Associated Press haɗin gwiwa da jaridar US Today da kuma Northeast University suka fitar ya tabbatar da haka. Rasha na fuskantar ƙalubalen ƙarancin ma'aikata mafi muni cikin shekaru 20 da suka gabata, al'amarin da aka alakanta da yakin da ke wakana tsakaninta da Ukraine, kamar yadda yake kunshe a sanarwar da sashin tattara bayanan sirri na ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ta fitar a yau Lahadi. Babban bankin kasar Rasha ya gudanar da wani safiyo shekaru 3 da suka gabata, inda ya gano cewa yawan jama'ar kasar ya ragu da miliyan 2. Alƙaliman da bankin ya ce sun zarce yadda aka yi tsammani. Rahoton safiyan bankin ya nuna cewa baya ga yakin Ukraine da Rasha, cutar corona ta taka rawa sosai wajen wannan koma baya da Rasha ta fuskanta. A hannu guda kuma a yau Asabar ma'aikatar hulɗa da ƙasashen ƙetare ta ƙasar ta yi ikirarin cewa Ukraine da ƙasashen yamma suke da alhakin bom ɗin da ya raunata wani fitaccen marubuci a ƙasar kuma ya kashe direbansa. Al'amarin ya faru ne a birnin nazari Novgorod mai nisan kimanin kilomita 400 daga birnin Moscow. A ci gaba da kaifar maki a yankin Kashmir sojojin kasar India sun kashe wasu mutane 2 da ake zargin tsagero ne. Kwana guda bayan dakarun zantawaye sun kashe sojoji 5 a lardin Himalayan mai fama da rikici. wata sanarwa da rundunar sojojin ta India ta fitar a yau Lahadi ta ce dakarun hadin gwiwa na gamayyar jami'an tsaro da suka hada da ƴan sanda da sojoji da sauran jami'ai masu damara sun kai farmaki akan ayarin tsagerin a wani daji kuma suka yi nasarar kashe guda daga cikin su rikicin lardin Himalayan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin India ke bibiyar yadda al'amura ke wakana a Kashmir gabanin taron wakilan kungiyar G20 ta kasashe masu ci gaban masana'antu game da bunƙasar harkokin yawon bude ido a lardin wanda zai wakana a ƙarshen wannan wata na Mayu hannu guda kuma dakarun gwamnati sun ce sun kashe wani ɗan ta da ƙayar baya a yankin yammacin Kunza na ƙasar ta India
to an jima kadan Mahmud zai saki dawowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu aya wato shirin gwamnatin kasar jamhuriyar Niger na dogaro da kai wajen wadata kasar da abinci ta kowane fanni mai suna ƴan Niger su ci da ƴan Niger da so mai haifar da sakamako ga al'ummar kasar kamar yadda wakilin mu Haruna Maman Bako ya aika mana rahoto daga jihar Tawa
Tun shekara ta 2011 ne a lokacin da jam'iyyar PNDS tarayya ta karbi ragamar mulkin jamhuriyar Niger ta aiya na manufarta na bunƙasa noma da kiwo da sauran ayyukan samarwa ƴan ƙasar wadataccen abinci da tarradawa suna Troan ƴan Niger su ci da ƴan Niger wannan shi yasa a jihar Tawa hukumomin ƙasar suka raya tafuka da ke shake da ruwa da ma ruwan ke shekara a ciki da irin kifi domin hanawa ƴan ƙasar tafiya ƙasashen Nigeria, Libya, Nigeria da Benin da ke makwabtaka da jamhuriyar Tanjar da ke gab da ruwan teku. A nan ina tsakiyar garin Tawa bakin tafkin Babaye wani sanannen tafki mai tarihi na jihar Tawa wanda hukumomin kasar suka raya da kifi inda na ishe mata na dakon masumta su hito da kifin don su saya Hajiya Aminatu ɗaya ce daga cikin waɗanda suka iso wannan wurin sayan kifi a tafkin na Babaye A cewar komandan Dodo Garba da hukumomin kasar suka baiwa alhakin kulawa da wurin an war gazar da farashi don kowa ya ci moriyar tsarin hukumomin kasar na ƴan Niger su ci da ƴan Niger.
Ka san Babaye yana nan ne cikin garin Tawa. Yawancin mutanen da kake gani daji ne suke ji tunda farashi ne muke musu na wanda kowa yana iya isa yake tunda kilo guda $50 kasar ne ba kudi muke nema ba ga wannan abun kawai muna nema ne mutane su yi daji su yi amfani da ruwan da yake a nan a zaman su
shi yaya ne hukumomin kasar suka samu suka raya kifin ita ce tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin masu kiwon kifin cewa da Malam Muhammadu
eh nau'i gwi muka kiwo akwai bakin kifi akwai buku da buku da baki yau shi bakin kifi na cikin laka muna dafa mai wake burguzu shi bai dahu ba shi dai yayi dan taushi dai kadan to shi na muka watsa mai ciki amma shi buku wancan bai cin wake haka muka so mai da wasu kasamun nake a sa mai su
tsarin na ƴan Niger su ci da ƴan Niger da tsaya ba ga noma da kiwo kawai tunda gashi gwamnatin kasar ta bullo da kiwon kifi don hana ƴan kasar sai sun tafi kasashen waje a ketare sayan kifi don su kawo a cikin kasar su sayar don su ci riba inji Alhassan Isa shugaban tsarin ƴan Niger su ci da ƴan Niger na jihar Tawa da ya kara da cewa a nan gaba za a dan su na'uro da hukumomin kasar suka yi oda don sarrafa kihin
an samu ci gaba can akwai babbar kasuwa ta zamani ta kihi wurin sai da kihi da kuma wurin yin abincin kihi waɗanda ke shawa su yi kiwon kihi akwai yuzinkin tana nan nan da wata 6 muna tamanin duk waɗannan abin su ƙare kenan dai in ce maka ɗan Niger ji da ɗan Niger ba kayan gona kaɗai ba ne abu ne ga yana a zahiri kowa da daidai gargaɗan abin da ya yana kawo nashi kokari.
Are yan Niger su ci da yan Niger na ƙara fadada ta niyyar ganin yan kasar sun samu abin yi sawara ni sawada mana tare da raya lokacin kasar da abinci wadatacce. Haruna Mamman Bakon birnin Kwalli sashen Hausa na muryar Amurka daga Tawa a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin mana yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwali da ci gaban labaran duniya.
Yayin da rikici tsakanin dakarun sojojin kasar Sudan da na rundunar gaggawa ta RSF ke barazana ga makomar kasar. Jakadin bangarorin biyu na can Jidda ta kasar Saudi Arabia domin tattaunawa akan samar da kwakwarar yarjejeniyar tsagaita wuta. Cin aji Asabar ne wakilan bangarorin biyu suka isa birnin na Jidda domin ganawa ta gaba da gaba bisa kulawar kasashen Saudiya da Amurka, amma zuwa yanzu babu wasu bayanai kan yadda tattaunawar ke wakana. Daruruwan mutane ne suka mutu sakamakon barkewar fada tsakanin shugaban gwamnati kuma babban hafsan sojojin kasar Abdul Fattah al-Burhan da kuma mataimakin sa Muhammad Hamdan Daglo da ke jagorantar rundunar gaggawa ta RSF. Zuwa yanzu dubin dubatar mutane sun kaurace wa kasar ta Sudan domin gudun kada rikicin ya ritsa da su. Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta fada a makon da ya gabata cewa akalla mutane 334 ne suka tsere daga matsugunan su, kari akan mutane 100 da suka fita daga kasar ta Sudan tun bayan da yaki ya barke a ranar 15 ga watan jiya na Afrilu. Director General na hukumar kula da sha'anin makamashi ta duniya yayi gargadi dangane da cibiyar makamashin nukiliya ta Zafo Ruzia ta Ukraine wadda Rasha ke rike da ita. Israfil Mariano Grossi ya fada cikin wata sanarwa a jiya Asabar cewa yanayin rashin tabbas na karuwa a yankin cibiyar da kuma wurare masu makwabtaka da ita, al'amarin da ya bayyana a matsayin mai tsananin hadari. Yayi bayanin cewa an kwashe mutanen garin Ina Hodar dake makwabtaka da cibiyar inda galibin ma'aikatan da ke aiki a cikin take zaune. Yana mai cewa ma'aikata kalilan aka rage domin kula da ayyukan cibiyar. Sai dai duk da haka kwararrun hukumar ta IAEA da ke sanya ido akan aikace-aikacen cibiyar sun gaza ziyartar harabar ta a baya-bayan nan.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A yayin da ya rage kwanaki kalilan a mika mulki ga sabuwar zababbiyar gwamnati a Najeriya, wata kungiyar shugabannin 'yan kabilar Ibo daga kudu maso kudancin kasar sun yi kiran da kada a kuskura a rantsar da zababben shugaban kasa da mataimakinsa a ranar 29 ga watan nan na Mayu har sai kotun koli ta kammala shari'ar zabe da aka gabatar baki daya. A wani taron manema labarai a Abuja babban birnin kasar a ƙarshen mako, shugaban kungiyar Chief Simon Okeke ya ce rantsar da sababbin shugabannin kafin kammala shari'un da aka gabatar tamkar kama ta farki ne na rashin gaskiya da adalci musamman ga masu kalubalantar sakamakon zaben. Akan haka muka tattauna da masanin shari'a babban lauya kuma kwamishinan shari'a na jihar Sokoto Suleiman Ibrahim Tsaki SAN dangane da mahangar shari'a kan wannan korafi.
Na farko dai inda zai yiwu to da ainihin duk wani abu da ake jayayya da shi na zaben waɗanda suka ci zaɓe tun daga shugaban ƙasa har gwamnoni har ƙasa a ce an kammala shi kafin su shiga ofis, sun kansu waɗanda aka zaɓen za su fi son haka ne. To amma idan muka dubi ita dai doka ba ta yadda tsarin demokradiyya ba a ce wani ya zama shugaba wanda ba a zaɓa ba ga mukaman da aka zaɓe kamar na shugaban ƙasa, gwamna, 'yan majalisar tarayya da na jiha. Don haka shi yasa ake shirya zaɓe kafin ainihin wa'adin mulki ya ƙare. To daga timetable na INEC, inda timetable na INEC ta fara da wuri-wuri kila an samu isasshen lokaci, to da ana iya cewa ana iya kammala shari'a kafin lokacin. Saboda ita kanta shari'a ta farko ta shugaban ƙasa ana son a kammala ta akalla cikin kwana 180 ka daga ranar da aka sanya ita ƙarar shi in ka lissa fa zai baka wata 6 kenan kaga daga sadda aka mai zaben 25 ga watan Fabrairu zuwa yanzu ba a yi ko wata uku ba cikakki kuma ita shari'a in an saka ta ana saka ta kwana 21 bayan an ayyana sakamakon zabi wanda aka yi ƙara shi kuma yana da dama ya mai da martani na kariya kwana 21 bayan an ba da sammace da na ƙara da kuma takardun ƙara gare shi ya karba so kaga in ka hada 21 da 21 kaga kwanaki ne da suka fi wata daya sannan bayan ya mai da raddi shi wanda ya ƙara yana da kwana 5 da zai sake mai da martanin mai ƙara wanda ake kira petition supply bayan haka nan akwai kwana 7 da ake son cikin wannan kwana 7 a nemi kotu ta fito da sa ranar yin pre-hearing wato zaman da ake yi na tattance bukatoci da komi kafin a fara sauraren ƙara wanda ake kira pre-hearing to daga nan ne za a ci gaba da sauraren shari'a shi ko sauraren shari'a ƙari shi ya danganta da damar da kowa ya doka na lokacin da a gare shi da kuma yawan shedun da akwai damu da suka nuna sun damu ransu ya baci suna son a gama kowa yana son haka nan amma kuma sai abin da yanayi ya bayar ba zai yi a ce ba za a rantsar da shugaban ƙasa ba idan May 29 ta yi sai wani lokaci in ka yi haka wa'adin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai ƙare 29 ga wata in ka ce ba za ka rantsar da wani ba kafin ya shiga shi kai ne yana da duty a matsayin shugaban ƙasa cikin duty din da agare ya tabbatar da cewa ya rantsar da mai gado ne a cikin ya wuce to in aka ce da yayi wannan to wa zai zama shugaban ƙasa bayan May 29 tunda bayan May 29 din nan ko National Assembly ba ya gina gureti din ta ba in babu shugaban ƙasa da mataimaki Senate President ke acting Senate President din nan ko da shugaban ƙasa zai ƙara wa'adin shi wa'adin da ya rage mishi ba zai wuce sati guda ba ko ma kwana 5 so kaga wa zaka sa sai ce kai interim government kuma don me za a yi interim government bayan an zabi kuma zaben gaba a samu ba a rushe shi ba ko da ana ganin ba idan yake ba dai ba ayyana cewa ba daidai yake ba so nan ne a haushe ke cewa idan rai ya baci to kada hankali ya gunfi kamata a yi magana ta hankali magana da kuma duk wanda ya bi ba zai ga cewa ta yi abin da ya kamata ko da abin kai ya shahida
yawa su abin da suke cewa ba wata doka cikin kundin tsarin mulki da ta ce lalle lalle sai an rantsar da sabon zababben shugaba da mataimakinsa a ranar 25 ga watan Mayu kamar yadda suka bayyana a cikin bayanin nasu
akwai doka ta tsarin mulki ya faɗi ƙarara cewa ba za a mulki Najeriya ba sai ta hanyar da shi tsarin mulki ya yi bayani sashe na ɗaya ƙaramin sashe na biyu ya ce tarayyar Najeriya ba za a shugabanci tarayyar Najeriya ba wato a mulke ta ta kowace hanya sai kamar yadda tsarin mulki ya shata to kuma game da dukkan mukamin mulki na shugaban ƙasa akwai tanadi na tsarin mulki da ya nuna za a zaɓi shugaban ƙasa kuma zai yi tenuwa ta shekara 4 a koma zaɓen wani kuma dole a zaɓi wani kafin tenuwa ta ƙare saboda da doka muna cewa nature of house vacuum ba a barin gibi ga shugabanci ko ina da zaran wanda a shugaba ya tafi to akwai wanda zai mai gurbi ne
Suleiman Ibrahim Tsaki FAN babban lauya kuma kwamishinan shari'a na jihar Sokoto yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masauraro assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Fima Abdulrauf jagorar shirin madal Allah. To a cikin shirin namu na wannan lokaci zamu duba me ake nufi da blockchain, wato fasahar bai daya na hada-hadar kuɗi da adana bayanai a yanar gizo da kuma amincewa da gwamnatin Najeriya ta yi da batun aiwatar da manufofin fasahar blockchain a ranar Larabar da ta gabata a yayin taron majalisar zattaswa wato FED da aka saba yi a duk mako. Tun kaɗan bayan amincewar gwamnatin tarayya a ranar Larabar da ta gabata din, ministan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Dr. Isa Alfantani ya ce an tsara manufofin blockchain din ne dan amfani ga 'yan ƙasa baya ga tuntubar masu ruwa da tsaki ciki da cibiyoyi da mutane sama da 50 dan kai ga cimma gaci na cin moriyar tsarin fasahar na bai daya a ƙasar. Shin me ake nufi da fasahar blockchain? Ga bayani daga bakin ƙwararru a wannan fannin.
Sunana Suleiman Hashim, ni ma'aikaci ne a NITDA, kuma wato shi wannan blockchain yana nufin wato lamarin yanar gizo kenan a dunkule. To shi lamari ne wanda yunkuri ne da ake kokarin yi yadda za a rage irin wahalhalun da za a sha wajen neman kai wani abu a yanar gizo. So misali yanzu a ce a gwamnatance, maimakon a ce in kana neman wani abu a wani ofishin gwamnati guda sai ka shiga wannan ka fito ka ƙara komawa wancan ɗaya shafin, wato yawanci zaka ga abubuwan duka za a zo a dunkule su ne a wuri ɗaya. So saboda haka idan ka shiga shafi ɗaya daga wurin ma zaka iya tafiya duka sauran shafukan da suka shafi wannan al'amarin da kake nema. So saboda haka in ka ɗauki yanzu kamar misali ko a harkar kasuwanci da sauransu zaka sayi tikitin jirgi, zaka ga in ka shiga shafin kamfanin wannan jirgin ya nuna maka gashi dan ka samu jirgin da zai kai ka wuri kaza, daga nan zai kai ka kuma inda zaka je ka biya, ya fitar da kai daga wannan shafin amma ya riga ya kai ka kuma wancan ɗaya shafin, ba wai sai ka fita ka ƙara komawa wani wuri ba, sai ya kawo sauki. So duk abin da kake nema a lokaci ɗaya kawai zaka iya samun shi, kuma duk wani wuri da yake da mu'amala da wani ofishin gwamnati ya zo ya haɗe duka, duk abu ɗaya ne kawai zai ya zama to a wuri ɗaya. Sai ka ga lamuran da ayyukan gwamnatin da wa'ansu abubuwan da gwamnati ma take so ta ringa dubawa na wato sarrafa yadda za a gudanar da lamura a nan gaba ya zo da sauki, saboda duk wani bayani da kake nema zaka iya samun shi a lokaci guda kuma a wuri guda, ba sai ka tafi kana ta bata lokaci ba da sauransu. Da yake abu ne da ake ci gaba, ba zai waye take yanke ba, amma yunkurin hakan da aka kawo policy din kinga zai fara sawa za a zo a ci gaba har a zo a cimma gaci insha Allah.
Sunana Abubakar Sadiq Kumar, head of partnerships na NAFIT wanda blockchain company ne a kasar Turkey. Blockchain ba wani abu ne ba balantana manhaja da ake tattara bayanai a kan yanar gizo wanda ba wanda ya isa canza ta, a maimakon a ce a wani wuri guda ɗaya ga wannan bayanai suke, a wannan manhajar blockchain an raba suke a dubunnan gurare, su wanda zai zama abu ne mawuyaci wanda zai sa wannan bayanai a yi tamfarin da su. Shigowar ko kawo policy na blockchain a kasar Najeriya abu ne mai matuƙar amfani, saboda yanzu duniya ta canza, komai canzawa yake yi, komai yana komawa ne yadda za a rinka amfani da blockchain, duba da cewa babu wanda ya isa ya tarwatsa wannan bayanan, kuma blockchain yana da security, sannan kuma kowa zai iya zuwa ya duba wannan bayanan da aka ajiye. Sadi kamar rigingimu na filaye da ake fama da su, to aka ce kamar takardun filaye ko kuma wasu bayanai da za su koshi bayanan fili suna kan blockchain, dan haka ba wanda ya isa ya yi wani certificate ko kuma ya kirkiri wani abu makamancin wannan.
Kin bayan sanar da amincewa da dokar fasahar blockchain ta ƙasa ne masu ruwa da tsaki a fannin suka fara tafka muhawara a kai. Shin menene matakin da gwamnati ta ɗauka na aiwatar da tsarin ke nufi? Ga jigo a fannin kuma darakta a kamfanin Dominion Blockchain Solution Muhammad Ibrahim Jega da bayani.
A yau muna cikin farin ciki da wani hubbasa da gwamnatin Najeriya ta yi na creative policy na adoption na kafar sarrafa hada-hadar kuɗaɗen yanar gizo wato blockchain. Wannan abu ya kawo mana cewa Najeriya ta shiga cikin sauran ƙasashen da suke gabatar da kansu a cikin wannan tsarin, saboda wannan abu zai kawo ci gaba da dama, zai kawo kuma taimaka ma harkokin da muke kokarin yi na maganin technology, because shi blockchain abu ne da ke kawo first of all transparency da security din shi, wato kenan abu ne da ba za ka iya yi mishi a maja ba. Wannan abu gaskiya abu ne na ci gaba ma Najeriya gabaki ɗaya, saboda adoption na policy din nan zai nuna cewa kenan duk ma'aikata, businesses da kamfanuna da bankuna duk kowa zai kudurin niyyar da zai shiga cikin harkan blockchain yanzu ya sa blockchain a cikin processes din shi. Sannan kuma wuraren da ake kokarin yi ta wajen su maganin financial part of blockchain ta wajen crypto, saboda abubuwa da dama shi wannan blockchain din yana optimizing din shi, kamar wajen harkan noma, wajen harkan lafiya, wajen harkan education. Amma menene za mu ce sai dai mu ma Allah godiya, mu kuma gode ma minister communication Najeriya da shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma DG Nidda Kashifu Abdullahi da suka zama limamai a cikin wannan abun suka tabbatar da cewa yau an samu wannan ci gaba mana saboda su nidda da Minister of Communications sun kokarin sun shekara da ta gabata 2022 na san kuma BOE sun zo cikin wannan tare da aka yi jita na Joint National Conference a ajin rana guda da aka yi blockchain day ranar ya zama na cewa kamar an kawo companies gaba daya da businesses da institutions da academia duk sun zo su kowa da fahimci menene blockchain ne ke tattare da shi irin advantages na blockchain yadda blockchain zai taimaka a abubuwan da muke shi na zamantakewar mu muna daga cikin masu kokarin yada da fahimci da mutane a kafar sarrafa da hadan kudaden yanar gizo wato blockchain kenan a Africa da kuma Nigeria a mai kokarin sensitization da kuma training da educating government da business akan advantages na blockchain da kuma irin value proposition da blockchain zai kawo mana alhamdulillah kuma suka yi magana cewa kamar za su yi training mutane 30,000 akan blockchain da yana da dama kuma mun faɗa cewa kamar company mu ne aka ba wannan training na blockchain din na mutane 30,000 a Nigeria kuma mun yi shi alhamdulillah cikin farin ciki jama'a ba ya samu karbuwa sosai sanda 30,000 ake nema amma da aka fita application din mutum sama da 100,000 suka apply sai da muka tantance musu kuma muka samu platinum da biyu muka samu muka gabatar da su Allah ya da wannan sati mai zuwa za a kula program din na training da aka yi
matakin gwamnatin na bayan nan dai na nufin cewa ƴan ƙasa za su iya mu'amalar su da fasahar blockchain ta fuskoki daban-daban kamar su adana bayanai yin hada-hadar kuɗi ta yanar gizo ba tare da fargaba ba da dai sauransu kamar yadda Malam Jega ya yi ƙarin bayani
amma shi blockchain din nan yadda kuma ga Android da iPhone da technology ne wanda yake shi yana optimizing processes ne yana bringing kuma efficiency yana bringing transparency yana kuma helping growth in terms of revenue saboda wani abu ne da in ka sashi a cikin system dinka ba samu wani amaja ko wani jone-jone babu shi a ciki duk abin da ya faru ka kan iya bi sahun shi ka gane abin da ya yi wanda ya yi shi da inda aka yi shi ka gane yadda ake ciki
idan ana iya tunawa a baya gwamnatin tarayyar kasar ta amince da tsare-tsaren aiwatar da manufofin tattalin arzikin fasahar zamani da dabarun shigar da kasar cikin tsarin gadan-gadan wanda a yanzu kasar ta fara cin gajiyar wannan mataki ganin alƙalman ƙididdiga da suka yi nuni da cewa a cikin shekaru huɗu da suka gabata Najeriya ta samu sama da dala biliyan huɗu a jarin da aka zuba a fannin a kasar sakamakon haɗa gwiwa da masu ruwa da tsaki a ciki da wajen kasar to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
ta gaida Halima Abdullahi da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
Hukumomi a Dallas jihar Texas sun ce wani ɗan bindiga ya buɗe wuta akan mutane da ke sayayya a kantin sayar da kayayyakin masarufi al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane takwas tare da raunata wasu guda bakwai jami'ai sun ce lamarin ya faru ne a yau Asabar kuma nan take ɗan sanda suka harbe ɗan bindigar a ci gaba da kai farmaki yankin Kashmir sojojin ƙasar India sun kashe wasu mutane biyu da ake zargin tsagiru ne kwana guda bayan dakarun ƴan tawaye sun kashe sojoji biyar a lardin Himalayan mai fama da rikici wata sanarwa da rundunar sojojin ta India ta fitar a yau Lahadi ta ce dakarun haɗin gwiwa na gamayyar jami'an tsaro da suka hada da ƴan sanda da sojoji da sauran jami'ai masu damara sun kai farmaki akan ayarin tsagerin kuma suka yi nasarar kashe guda daga cikin su yayin da jakadun bangarorin da ke fada da juna a Sudan ke birnin Jidda na kasar Saudi Arabia domin tattauna kan sabuwar yarjejeniyar ya tsagaita wuta hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fada a makon da ya gabata cewa akalla mutane 334 ne suka tsere daga matsugunan su ƙari akan mutane 100 da suka fita daga kasar ta Sudan tun bayan da yaƙi ya barke a ranar 15 ga watan jiya na Afrilu
masu rare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin sai Jumbe Hamza da ya kula da sauti da kuma ya bada umarni sai injiniyan mu ta yanzu ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.